بسم الله الرحمن الرحيم. أهل القرآن الذين في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوا مكومي شنيات أموانا مسلاتي ميتالي البركة مبام مسلاتي ندوم أعلن انتكين غلندوس أنجار جغاوة أوانا يمتي نتلاتا وان دي أقوم شاديا ga watan Ramadan hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da 11 ga watan uku miladiyya 2025. Muna cikin sura ta 51, ita ce suratul Dhariyat, wanda jiya mun kammala aya ta 9. To yau kuma gashi mun tashi aya ta 10. Kafin shiga aya ta 10, daji yadda na so na yi jiya a wannan aya ta 9, lokaci bai ba mu dama ba. Allah subhanahu wataala ya ce yu'faku anhu man ufik, ana kawarwa daga barin alqur'ani ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma addinin musulunci wanda aka kawar da shi ko aka karkatar da shi. To wannan gabar kamar yadda na faɗa mana a jiya tana nuna cewa dan adam zai iya samun kansa a irin wannan yanayi, a kawar da shi daga barin imani. Na ambata mana cewa abubuwa ne guda biyu: akwai kawarwa ta hanyar sababi, akwai kawarwa ta hanyar kaddara Allah subhanahu wa ta'ala. To abinda malamanmu suke jan kunya irin nan gaba cewa duk wani mutum wanda zaka ganshi ba akan daidai ba, to na farko kada ka yanke masa tsammanin cewa ba zai dawo akan daidai ba, domin zukata a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke. Allah shi ne muqallibal qulub. Za ka ga mafi yawa alqur'ani kudin gore yake yi a cikin matsala da ta shafi aljanna ko kuma wuta, sai dai ɗaiɗaiku wanda Allah ya yi ta'ayini a kansu, ko manzo alaihi salatu wassalam ya yi ta'ayini a kansu. To wannan baka da zabi, dole ka tabbatar da wannan. Misali, Allah yana cewa tabbat yada abi lahabin wa tab. Alqur'ani yayi nasi cewa Abu Lahab dan wuta ne. Manzo alaihi salatu wassalam yayi nasi cewa Abu Jahal fir'aunan al'ummar sa ne. Mana kenan shi ma dan wuta ne. Da makamantan wayannan. Sannan kuma manzo alaihi salatu wassalam yayi ta'ayini ga waɗansu cewa ‘yan aljanna ne. Muna sanar da al'ashara al-mubasharuna bil janna, 10 da aka yi musu bishara da aljanna, da kuma su ɗaiɗaiku wadda wata munasaba ta sa manzon Allah ya ambata cewa su ‘yan aljanna ne. Misali, akwai macen da ta zo mai cutar farfaɗiya, ta ce ya ma’aikin Allah yi min addu’a, Allah shi yaye min wannan cuta. manzo Allah yace to ko zaki yi hakuri ki mutu a haka ki zama ya aljanna tace ta yadda amma kawai ai mata addu'a idan farfadiyar ta zo kada ya zamo al'aurata ta bayyana manzo Allah ya mata wannan addu'a to kaga kai sai zaka ce wannan mata ir aljanna ce irin su Ukasha ibn Mihsan ko Mihsan wanda wancan sahabi ko wato shi lokacin da manzo Allah ya fadi mutane 70 wanda za su shiga aljanna babu akuba ba bincike sayyidina Ukasha ce ya ma'aikin Allah yi min addu'a na zamo a cikin su yace anta minhum kana cikin su wani ya zumbure ce ya ma'aikin Allah ne ma yi min addu'a na zamo a cikin su sai manzo Allah ya rufe kofa yace sabaqaka biha Ukasha Ukasha ya riga ka wala Allah shi ma yana cikin su to amma karshe kuma sai wani ya saki taso wanda baya cikin su idan ba aka ce banda shi to kuma zai samu damuwa to irin wannan daidaikun sahabban irin su Abdullahi bin Salam duk manzo Allah ya ambata yan aljanna ne to sai malaman mu suka ce a irin wannan yanayi zaka iya ji a ranka in kaga wani mabarnaci wanda ya doge akan banna ana ta yi masa wa'azi da jan kunne sai ma ƙara nausawa jeji yake zaka iya ji a ranka cewa anyawa na ko zai samu shari'a to amma baya halatta ka furta wannan kai tsaye saboda zukata a hannun Allah subhanahu wataala suke kun sha jin hadisi ingantacce na wasu mutane biyu ɗayan mutum mustaqi ne mutumin kirki mai bin Allah sau da kafa ɗayan kuma mambarnaci duk lokacin da shi wannan nagartaccen yazo ya samu wancan karkataccen yana sabo to sai ya jankunnan sa ya nuna masa abin da yake ba kyau shi kuma sai ya ce kaga ka kyale ni ne da ubangiji na ba ruwanka to abubuwa suka yawa har shi wancan ya wuce gona da iri yace wato wani ina ta yi maka wa'azi ka bi Allah ka bar sabo ka ki bari sai ce to kawai ma Allah ba zai saka aljanna ba ko kuma Allah ba zai gafarta maka ba kun ga hadisi in ban manta ba hadisin Bukhari Allah subhanahu wataala yake cewa man dhal ladhi yata'alla alayya Allah aghfira li fulan fa qad ghafartu lahu wa habtu amalaka Allah yace wa yake ci mun bashin rantsuwa cewa ba zan gafarta ma wani ba to na gafarta masa kai kuma na bata naka yake to kaga irin waɗannan abubuwa suna nuna dole dan adam ya taka tsantsan ta fuskan aiki na kafirci mun san duk wanda ya kafirce ma Allah da manzo a dunkule dan wuta ne to amma kuma ba za ka nuna zaidun minan nas lokacin da yake kangara da yake sabo ka ce masa kai dan wuta bane wannan baya halatta domin al'ibratu bil khawatim ba mu san da me zai cika ba bal Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala shi abinda ma yake cewa yace da labari zai zo maka wani kafiri arne ya mutu ya ambata irin su America ko Russia wanda zaka ce kasashe na kangararru yace to kakkai sheda cewa dan wuta ne kai tsaye saboda baka san da me ya cika ba yace domin idan dan wuta ne baka da bukatar sai ka fada in kun ba dan wutan bane ba to ka gina magana kai kuma akan sa akan jahilci da kace dan wuta ne kun ga Ibn Uthaymeen rahimahullah yana magana akan wanda ya ma riga ya mutu yace to amma kada ka kuskura ka ce fulanun min ahlillah domin baka san da me ya cika ba to kuma yanzu zamu iya cewa duk mumini dan aljanna ne to amma kuma ba za ka kalli wani wanda kake ganin sa kullun akan manufa walalla ka ce azmin litrin da alhamis azmin ayyamul bid karatun alqur'ani ko da yaushe ciyarwa sada zumunci sallolin jam'i a masallaci ka ce kan kat wani dan aljanna bane wato ka ce dan aljanna ne ba za ka yi wannan ba dan baka san shi kuma da me zai cika ba sannan baka san koyan abubuwansa ba so dai wa zaga aikin mutun na zahiri amma baka san meye boye tsakanin sa da Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan gabar tana da muhimmanci duk musulmi ya kula da ita shi yasa zaka ga malaman mu idan wani kangarare ya mutu ko kuma suka tashi ba da labarin wani kangarare da ya mutu da dadewa sukan ce alaihi minallahi ma yastahiq wato Allah ya masa abin da ya cancanta kaga cewa Allah ya masa abin da ya cancanta Allah shi san me ya cancanta idan rahama ya cancanta Allah zai yi masa rahama sannan idan wuta ya cancanta Allah zai ainihin gone shi to saboda haka nan kenan wannan gaba mu sani Allah shine muqallibul qulub a cikin hadisi da kusan duk mun karanta na Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda cewa inna ahadakum la ya'malu bi ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah dakhulaha wanda kuma wa'annan su ne mafi yawa a rayuwa a cikin taimakon Allah mafi yawa su ne wanda za su faro da kangara da lalacewa da ƙarshe Allah ya gyara su sai ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha akwai kuma wanda zai zo yana aiki irin na ƴan aljanna a zahiri kamar yadda ake gani to sai wancan littafi na faɗa muku a jiya hadisi ya inganta Allah ya kwashi wasu daga cikin ƴan adam wala allama da aljannu Allah ya watsa su wani bangare yace waɗannan ƴan aljanna ne ba tare da nada mu ba ya ɗebi wasu ya watsa wani bangare yace wannan ƴan wuta ne ba tare da nada mu ba to shi wancan alkitab din ma'ana alkitaba rubutun da akai sai ya riga ya zuwa ga shi wancan wanda kuma a cikin rahamar Allah su ne nadir kaɗan ne zaka ga mutumin kirki ya taso tiryan 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 yana bin Allah sallar jami'i azumin nafila karatun qur'ani sada zumunci mutunci nagarta kuma kaji ya bauɗe daga ƙarshe ba su da yawa a cikin lamar Allah subhanahu wataala mafi yawan dai batattun ne Allah yake gyarawa daga ƙarshe to saboda haka dai kenan ina so in ce can da aka ce yufaku anhum man ufik ana kawarwa ana karkatarwa daga barinsa wanda aka karkatar to kada ya zamo abin dariya a wajenka kada ya zamo abin zinde a wajenka kada ya zamo abin ba'a a wajenka kada ya zama abin kausasa harshe a wajenka dan baka san da me zai karasa ba Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce qutul kharrasun an halakat da masu shaci fadi alladhina hum fi ghamratin sahun wanda ya zamo suna ta kwangaba kwambaya a cikin jahilci yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambaya yaushe ne wannan sakamako sai Allah ya ce yawmahum ala an-nar yuftanun shine wunin da ake kona su a cikin wuta za a ce da su zuqu fitnatakum ku dandani wannan azaba ta ku hadha alladhi kuntum bihi tasajilun shine wanda kuka kasance kuna gaggawa dangane da shi to kun ga kaman yanda na faɗa mana nan sai aka yi kuɗin goro wato abinda Bahaushe yake cewa zagi a kasuwa sai aka ce qutul kharrasun alla anci masu shati fadi kalma ta qutila mafi yawan malaman tafsiri suna cewa ana nufin lu'ina wa turida amma wasu malaman tafsiri suna cewa a'a asalin kalman qutila in aka ce qutila fulanun ma'ana Allah ya kashewa ne kashewa ne ba shi ya nuna an nesanta shi daga rahamar Allah subhanahu wataala ba to sai suke cewa kalmar abarta asalin wato ainihin ginin ta idan aka ce qutila fulanun kenan uhulika Allah ya halakar da shi. Allah subhanahu wataala zai iya daukar ran wani walalla saboda mugun halinsa, saboda ya zama karfin kafa a wajen bayin Allah suna ta masa bakar addu'a, Allah ya dauke ransa. To wannan dauke ran nasa kun ba shi ya nuna cewa Allah ya nesanta shi kwata kwata daga rahama ba, tayu yayi laifukan da Allah zai azabtar da shi azabtarwa ta wani lokaci, sannan kuma Allah subhanahu wataala ya kai shi a cikin rahamarsa. Sirrin wato bawa tsakaninsa da Allah, Allah shi kadai sani. To saboda haka sai suka ce a bar kalman a bisa asalinta, kenan aka anan aka ce qutil kharasun. So wane ne al kharasun? Wasu malaman tafsiri suka ce hum muayyanun, wa'ansu mutane ne sanannu, su ne bayanin su ya wuce ajiya. Yu'faku annahum man ufik, wato da aka ce wa aka abinna su ne kai asabu alqawl muhtalif, innakum lafi qawlin muhtalif. To suka ce to su ne kuma al-kharasun, wanda suke tawawake, wannan suke kaza, qur'ani tatsuniya ne, qur'ani sihiri ne, qur'ani bokanci ne, qur'ani kaza ne, qur'ani kaza ne, manzo alaihi salamu kaza ne, kaza ne, kaza ne. To wannan kun ga su ne fi qawlin muhtalif. To sai wasu malaman suka ce to kuma su ne al-kharasun, domin wato shaci fadi suke yi, kowa abinda kwakwalwarsa ta riya masa shi zai furta, abinda tunaninsa ya bashi shi zai fada. Suka ce to wa'annan su ake nufi. To amma wasu malaman tafsiri suna cewa eh haka ne, wa'annan sun shigo, amma kuma ba su kadai suka takaita a cikin wannan lafazin na aya ba. Idan mun dauki kaulin mutanen farko ko malaman farko al-kharasun, kun ga alif da lam, to sai ya zama al ce wacce take ahdiyya, can aka ce innakum lafi qawlin mukhtalif, to su ashabu dhakal qawl, to kuma su ne al-kharasun. Domin a ka'idar larabci na kira za ta zo ko da lafazinta ko da ma'anarta, to kuma sai a kawo mata alif da lam, to sai ya zama shi ne al-ahadu dhikri. Kun ga da aka ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula, saka sai fa asa fir'aunur rasula, wancan rasulan saka sai ar-rasula, kenan wannan al lil ahdi dhikri, domin shine wancan manzon da aka ambata da siga ta na kira kuma sai aka arrafa shi, to wannan shine al ahdi dhikri. To haka wasu malaman suke gani anan al-kharasun su ne wa'ancan. To idan kuma mun dauki maganan malamai na biyu, al-kharasun shine bil umum, duk wanda suka zamo ma'abota shaci fade, duk wanda suka zamo ma'abota karerai da kanzan kurege, to sun shigo a cikin wannan narkon. Shi ya sanya kun ga daga cikin narkon da aka yi wa masu azumi cewa duk wanda bai bar magana ta ƙarya da aiki da ita ba, to Allah ba shi da buƙatar ya bar cin abinci ko ya bar cin abin sha. Kaga wannan azumin nasa yana cikin matsala kenan. To wannan kuma shi ya nuna, ya ku bayin Allah, daga cikin mummunan ɗabi'ar ɗan Adam ya zamo maƙaryaci, ya zamo mai shaci faɗi. Ƙarya ba ta daga cikin sifofin mutanen kirki, shaci faɗi bai daga cikin sifofin mutane masu nagarta. Shi yasa za ka ga magabata suna kaffa kaffa da yanke labari ga abinda aka fara bai kai ƙarshe ba, su yanke labari cewa an yi wannan abin. Yanzu daga cikin abinda malamanmu suke cewa, idan ka zo ka sami wani mutum zai hau doki, ya ɗora ƙafarsa ɗaya akan likafar doki bai kai ga ɗora ɗaya ba, sai ka tafi, sai wani ya tambaye ka ina wane, kada ka ce ai yanzu kila yayi nisa, ko ka ce yayi nisa ka yanke, ai ya hau doki, sai ka ce a'a na bar shi kofar gidansa ƙafarsa ɗaya akan likafa ɗaya a ƙasa. ban sani ba ko ya hau dokin ko ya fasa kaga yanzu a hankalce duk wanda kaga ya dora kafa akan likafar doki hawa zan yi tafi a cikin goma da za su dora kafa akan ta hawa za su da wahala ka samu daya a cikin goma wanda ya fasa sai dai wani babban abu kuma to irin wannan abubuwan ba duka ne suke sawa bakunan su lizzani akai ba kanzan ku regen mu yayi yawa kuma da wannan kafar da wannan gabar nake jan kunnuwan kannan mu daliban ilimi da ƴaƴan mu daliban ilimi da abokanan mu daliban ilimi don Allah duk wata magana da za a yada a social media musamman magana mai nauyi musamman magana mai hatsari don Allah mu dunga kaffa kaffan yada ta in dai ba mu gamsu wannan abin ya tabbata ba an jarrabi wasu da azarbabi wani so yake duk abin da ya taso a soma ji a bakin sa saboda haka da ya ga wata sanarwa a Facebook to yana hawan minbari to shine farkon wanda zai fada yana hawan teburin sa na wa'azi zai yada wannan abu yanzu mutane nawa aka sha yada sun mutu wani malami wani dan siyasa wani babban mutum har ma saboda sharrin social media sai kaga ga akwati nan wai an sako shi a cikin akwati wai ya rusu kaga ambulance wai gashi nan an fito shi a cikin ambulance kuma kallon yake ko mura ba yayi to kaga idan ka zamo dan kirinki wanda kanwa ba ta jika a bakin sa kana ganin wannan sai ka zo sai ka so ba yadawa kuma sai ka fadi ma nauyi so nawa zaka ga wasu fadi magana ta ƙarya gwamnatin tarayya ta yi kaza gwamnatin jiha ta yi kaza to dama wani gwamnan yana ba shi haushi wani kuma dama shugaban ƙasan yana ba shi haushi to kawai da ya hawo membari ta inda ya shiga ba ta ne yake fita ba ya dinga zuba sai ya gama hudubar ya sauko ko ya gama darasin ya sauka sai wani dalibi karami ya ce aka maka Allah maganan nan fa ƙarya ce to kuma kaga shi kenan sai ta raba ido yanzu ya zai yi kaga ƙarshe dai dole sai ya warware shi da kansa to kuma daga nan sai ya ne su dinga taka tsantsan a wajen karban maganar da suka ji a bakinsa domin wani ya tubka su biyu ya warware wani ya tubka su uku ya warware saboda haka dai wannan muhimmanci ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da Mu'adh bin Jabal yake tambayar sa abinda zai shigar da shi aljanna ya nesan tashi daga wuta bayan manzo Allah ya koro masa bayanai kaza 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 karshe sai manzo Allah ya fito da harshen sa mai albarka yace kuffa alaika hadha ka rike wannan naka sai sai wa inna la mu'akhadhuna biman takallamu bihi kenan ya mai kin Allah za a kama mu da duk abinda muke furtawa yace sake latka ummuka ya Mu'adh wato da Hausa kace kai tanka yau akwai abin da yake kifar da mutane akan fuskokin su ko akan zozan hantar su a cikin wuta in ba girbe girben harsunan su ba a wani hadisi manzo Allah ya ce duk wanda ya lamunce mun abin da ke tsakanin mukamukin sa da abin da ke tsakanin cinyoyin sa to ni kuma na lamunce masa aljanna ma'ana harshe da al'aura wani tunda yake bai taba tunanin yayi fasikanci ko bai taba yi ba har ya koma ga Allah amma harshen sa kuma ya kasa rikuwa harshen sa ya kasa samun linzami barin harshe a wajen sa sai iya abin da kaji Allah ka tsare mu to saboda haka dai ku duba wannan narko aka ce qutul kharrasun an halakar da masu shaci fadi masu karerai kaman wani mai tambaya yi tambaya su wane ne sai aka ce alladhina hum fi ghamratin sahun asalin ghamra shine wani abu wanda yake mai yawa wanda ya hadiye wani abu a ce ghamratul ma ko alma'ul ghamr ruwa wanda yake mai yawa wanda zai hadiye mutum to nan sai aka ce ghamra malamai suka fassara shi da aljahl ma'ana jahilcin da ya haɗiye mutum har kansa gabaki ɗaya alladhina hum fi ghamratin sahun sune wanda suke ta budumbudin a cikin jahilci sune wanda suke ta dimuwa a cikin jahilci jahilci kaman yanda malamai suke cewa shine fahimtar abu aka san yadda yake shine ka fahimci abu a baibai ba daidai ba yanzu da zaka zo ka tambayi wani ka ce masa yau wace rana mutane uku ne sai ka tambaye ɗaya ka ce masa yau wace rana sai ya ce sai ɗayan ya ce maka yau talata kuma 11 ga watan ramadana hijiran manzo alaihi salatu wassalam 1446 to wannan shine al-alim dan ya amsa tambaye ka ya faɗa daidai yadda abin yake to sai ka tambayi wani ka ce masa yau wace rana sai ya ce ai yau juma'a kuma saba'an watan ramadana hijira 1440 daidai kaga ta ko ina ya kwamsa ranar ba daidai ba shekarar ba daidai ba lissafin azumin ba daidai ba to wannan shine aljahil domin ya fahimci abubuwa a baibai to sai ka tambayi wani ka ce masa wane yau wata rana kuma nawa ga wata sai ce wallahi ban sani ba to wannan sunansa ammi sunansa ammi wanda kwata-kwata shi kwakwalwarsa ba komai na shirme to shi yasa a banka awamun nasu guda 10 a ce ka saita su to yafi a baka jahili daya a ce ka saita shi saboda su awamun nas kamar yadda ta baka wani misali kaman tuluna ne za a kawo maka tulu 11 tulu 10 sabon tulu ne ba komai ciki aka ce ka cika da ruwa to sai a kawo maka na cikin 11 shi kuma an dankare shi da kwata irin mai doyin nan ta yi sati aka ce to shi ma ka wanke shi ka zuba ruwan da za a sha kaga gara a baka tulu 20 ka cika su da ruwa tunda kawai daurewa za ka yi ka zuba amma wannan aikin zazzage kwata kansa wani abu ne sannan bayan ka zazzage kwatar kuma ka zo ka nemi yashi da kilin ka zuba ka bar shi karshe sai ya yi wajen kwana 3 sannan ka zo ka yi ta jijjigawa karshe ka sa kaza kafin ya fita to wannan shi ne misalin wanda shirme ya cika kansa shi wanda shirme ya cika kansa sai ka zazzage wannan shirman sannan daidai ta shiga saboda malamai suna cewa shi kuskure yanda ka san in ka cika kofi da ruwa to in za ka zuba wani ruwan sai dai kuma ya ta zuba amma ka'ida ne tunda ya cika sai dai wani ya fitar da wani to shi ya sanya su larabawa awam ne Allah ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyin su kwakwalansu babu wani abu na tsatsan abubuwa wanda suke daban in ba ɗaiɗai ku da aka kinsa musu bautan gumaka ba kun ba su da yawa a wannan lokaci to almuhim dai Allah sai ce su ne wanda suke wato ainihin suke ta ɗimuwa a cikin jahilci ma'ana duk abin da za su yi za ka samu ba daidai ba ne aikinsu ba daidai ba maganarsu ba daidai ba mu'amalarsu ba daidai ba Allah ya kiyaye to daga cikin sifofinsu yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambaya yaushe ne ranar sakamako to sai malamai suka ce tambaya dangane da alkiyama kala biyu ce akwai su'alu isti'lam tambaya ta neman ilimi akwai su'alul inka wat ta'annut wal istihza akwai tambaya ta neman kurewa akwai tambaya ta izgili akwai tambaya ta rashin mutunci su'alul isti'lam tambaya ta neman ilimi ko kai dan ka ilimantu ko ka ilimantar da wani wannan ya hata a musulunci saboda duk mun hada sai hadisi malaika jibril wanda ya zo da siga ta sahabi dihiya yake tambayar manzo alaihi salam akhbirni an sa'a kaga sai yace mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il me malaika wani sako malaika yake so ya isar ya isar wa sahabbai sakon cewa alkiyama Allah kadai ya san lokacin ta tunda a gaban su aka yi tambayar aka bada amsar tunda har wanda yafi kowa sanin Allah manzo alaihi salam yace shi ma bai fi mai tambayar sani ba to kenan ma zai iya kuma ya sani kaga ba wanda zai ce ya sani sannan wani ya zo ya tambaye manzo alaihi salam yace mata sa'atu ya rasulullah yaushe ne tashin alkiyama ya ma'aikin Allah sai manzo Allah yace mal ladhi a'adatta laha me ka tanada wa alkiyamar kake tambayar lokacin sai yace na tanada mata san Allah da manzo sai yace to dan adam yana tare da abin da yake so kaga annan shi ba tambaya bace yake ta izgili tambaya ce ta neman sani sannan kun sha ji shi ma wani yazo ya tambaye manzo alaihi salam mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama sai manzo Allah kaman bai ji shi ba ya ci gaba da magana wasu suka ce manzo Allah ya ji shi bai so tambayar ba wasu suka ce manzo Allah ya ji shi kane shi sai da manzo Allah ya ga maganganunsa sai ya juyo yake cewa aina sa'in ina wanda yake tambaya sai ya ce ha ana za ya rasulullah gani nan ya ma'aikin Allah sai ya ce idza duyatil amana fantadhir sa'a idan aka tozartar da amana to ka jira alkiyama ta kusa dab take sai ce wa ma idaatuha to menene tozartar da amana sai ce idza wusidal amru a wata riwaya idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'a idan aka dora nauyi ga inda bai cancanta ba aka ba da aiki ga wanda ba zai iya aikin ba ana sane ya zo ya karanta harkar lafiya ai masa commissioner aikin gona koko ya zo ya karanta history a ce an ba shi aiki kaza wanda bai da alaka da wanda haka ake irin wannan ko shine ministan kaza shine commissioner kaza shine mai bada shawara akan kaza sai ka dace wai yana bada shawara akan harkar lafiya shi kuma aikin gona ya karanta dan Allah ina kulliya za ta biya kudin sabulu kaga ba za ta yi ba to in kaga ana irin wannan ayyukan to ka tabbata alkiyama sora kiris ainihin ta kasance to shahidi a cikin maganganun mu kun ga wayannan sun tambaye manzo alaihi salam alkiyama kun ba a nuna sun yi laifi ba sai aka sanar da su saboda su tambaya ce ta neman ilimi da kuma ainihin karin bayani to wannan tambayar da ake hanawa da jan kunne irin tambaya ta izgili mata hazal wa'du in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alƙawari da kuke wai za ta da alƙiyama yaushe ne in kun kasance masu gaskiya sai irin wannan tambayoyi yas'aluna ayyana yawmuddin nan addin bi ma'ana aljaza kamar yadda faɗa mana shekaran jiya addin ya'ti bi ma'ana al'amal wa bi ma'ana aljaza to nan aljaza ake nufi kenan yaushe ne ranar sakamako kuna ta cewa wai duk wanda ya kangare mu Allah za a yi sakamako da gidan wuta to a faɗa mana yaushe ne wannan sakamakon sai Allah ya ce yawmahum 'alan nar yuftanun shine wunin da za a kona su da wuta kun ga daga maganganun mushrikan qurayshawa akwai tambayoyin da suka zama ƙaryatawa kun ga nadhr ibn harith kamar yadda zo a wata riwaya yazo da wani kashi rididdigagge kashin ya tsufa sai yazo yana barmashe shi gaba ga manzo alaihi salam yana cewa ya muhammadu kana cewa wai Allah zai tayar da mamata man yuhyil idama wa hiya ramim waye zai tayar da wannan kashin da ya ragargaza kashi ina marmashe shi kai yanzu kana ri Allah zai tayar da shi na wata da yace na'am wa yudkhilaka an-nar Allah zai tashi shi kuma kai ya saka ka wuta saboda izgili suka ce rabbana ajillana qitna qabla yawmil hisab ai kana cewa wai akwai azaba to mu Allah ka gaggauto mana yankin tamu azabar kafin maran tashi alkiyama suka ce allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw ijtina bi adhabin aleem kai ganganci ya kai ganganci ya allah in wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka wani malami ce kaga da hankali da sai su ce to ka shiryar da mu zuwa gare shi to amma kash zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba sai suka ce to in qur'anin nan gaskiya ne daga wajenka to kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da wata azaba ma mai radadi Allahu akbar Allah sai ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim ai Allah bai zama zai yi musu azaba kana cikin su ba wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah bai zama zai yi musu azaba alhali suna neman gafara ba to Allah sai ya ba su amsa yace ranar sakamakon ita ce yawmahum wato ka duba sai da aka kawo wannan damirin nasu damirin fasl yawmahum alan nar yuftanun ba ce yawma yuftanuna alan nar ba sai aka ce ranar da su ma'ana wannan kangararrun masu reni ga addini da annabin Allah to ran da yuftanuna ake kona su a cikin wuta malamai suka ce alfitna anan shine at-ta'zir domin Allah da ya ambaci wato ashabul ukhdud Allah ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat shine azabuhum wanda suka azabtar da mu'minai maza da mata suka ce anan shine ainihin abin da ake nufi shi ake cewa yuftanun ranan da zai zamo an kona su a cikin wuta wasu malaman tafsiri suka ce asalin kalmar wato idan makera zinari ko azurfa suna so su kera zinari ko azurfa to asalin da aka debo shi ko aka tono shi daga rami akwai wanda yake mai kyau akwai wanda yake ba mai kyau ba to idan aka sa shi aka zuga zigi aka zuga wuta aka zuga wuta tai zafi to duk wanda yake ba na kwarai din ba sai zama wuta ta kone shi sai zama an tantance lafiyayyen zinare lafiyayyen azurfa to shine sai aka yi amfani da wannan kalmar wanda su larabawa sun santa Allah yake cewa wannan da zai zama ana kona su a cikin wuta wal iyad billah yuqalu sai a ce kuma zuqu fitnatakum ku dandani wannan azaba taku a nan sai aka dingina abun zuwa gare su saboda me domin su ne suka sabbaba ma'ana kaman a ce ku dandane abinda kuka saya kuka biya la'ada ku dandane abinda hannayenku suka jangwalo muku shi yasa ba a ce zuqu fitnatallahi ba sai aka ce fitnatakum saboda haka ku dandane azabar ku kudandane azabar da kuka sabbaba wa kawunanku hadhal ladhi kuntum bihi tasajilun aka ce wannan ita ce kuka kasance kuna gaggawarta kuna maza maza a kawo ta Allah ya ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq الا ان الذين يمارون في الساعه في ضلال بعيد الله سبحانه وتعالى yake cewa wanda ba su imani da alkiyama ba su ne suke gaggawarta suke azalzala a kawo ta kun ga manzo alaihi salatu wassalam saboda shi yafi kowa sanin Allah to kuma shi yafi kowa jin tsoron Allah shi yafi kowa kaffa da rashin wato ainihin mi sallamawa ko kuma ya zama yayi wato me ake cewa abin da ake cewa wato al-amnu min makarillah dan Aisha take ta manzo alaihi salam idan hadari ya taso mutane suna tawalwala sai ga manzo Allah a cikin damuwa ya shiga ya fita sai in ce ya ma'aikin Allah mutane suna ta farin ciki ga jimare sun hadu a samu ruwa a samu kyakkyawan yanayi sai ce yaki Aisha bani da aminci bana da tabbas cewa ba irin abin da ya faru a wajen Adawa ne zai faru a wajen mu ba Adawa ne suka ga gajimare wanda dama sun sha yi ma annabi Hud kenan izgili suna cewa ka zo mana ainifin da alƙawarin Allah in gaskiya kake sun sha masa wannan to da suka ga hadari ya hadu sai suke cewa haza aridun mumtiruna wannan wani gajimare ne wanda ya gitta gashi nan zai yi mana ruwa dama kuma a lokacin sun samu tsananin fari Allah sai ce bal huwa mastaajaltum bi rihum fiha azabun alim a abinda suke ta gaggawan nan ne wani iska ne wanda azaba ce mai radi a ciki ma'ana manzo alaihi salam idan ya ga hadari wanda ake sa rai zai yi ruwa to zai ji bai samu kwanciyar hankali ba har sai an yi ruwan lafiya kalau ya wuce sannan ya samu natsuwa alaihi salatu wassalam shi sa duk wanda yafi ka sanin Allah to kuma shi yafi ka jin tsoron Allah kuma shi yafi kowa rashin al'amna min makarillah rashin amincewa da makarkashiyar Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala zai yi wa dan adam talala mai kaman sake in ba mai hankali bane zai dauka cewa komai lafiya kalau alhali kuma ba lalle komai ya zama lafiya kalau ba Allah ya tsare mu anan a tafsiri aka ce qutilul kharasun yace lu'inal kadhabun Allah an ci makariyata ashabul qawl muqtalif ma'abota wannan zantuttuka masu saba mu juna alladhina hum fi ghamratin wanda su a cikin jahilci yace jahalun yagmuruhum shine wani jahilci wanda yake lullube su to a cikin wannan jahilci sahun shine gafilun an amril akhira suna marabkana daga barin lamarin lahira yasaluna annabiyya sallallahu alaihi wasallam suna tambayar manzo tsira da aminci suka tabbata a gare shi istifham mastihza tambaya irin ta izgili suna ce masa ayyana yawmuddin yaushe ne ranar sakamako ai mata maji'uhu yaushe ne zuwan sa sai mai tausiri yace wa jawabuhum amsarsu yaji'u yawmuhum 'alan nar yuftanun zai zo wunin da ake kona su a cikin wuta ay yu'adhabuna fiha ana azabta da su a cikin wuta wa yuqalu lahum kuma sai a ce da su hina ta'zib yayin wannan azaba sai a ce zuqu fitnatakum shine ta'zibakum ko dan dani wannan azabtarwa da ake muku hadha ta'zib wannan azabtarwa allazi kuntum bi tasajilun ita ce wacce kuka zama kuna gaggawa fi duniya a cikin rayuwar duniya istihza'an saboda izgili sai Allah subhanahu wataala ya ce
innal muttaqina fi jannatin wa umun akhina ma adamu rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjurun وَمِنْ أَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ
الله سبحانه وتعالى بياني يوم متى سيتي إن المتقين للي ما سبين الله تقواه fi jannatin uyun suna cikin wa'insu aljannatai kuma ga idanuwar ruwa suna ta fitowa akhidina ma atahum rabbuhum suna masu karban abinda ubangijin su ya ba su innahum tabassu kanu sun kasance qabla zalika kafin wannan ma'ana kafin wannan hali da suke ciki kyakkyawa muhsinin su masu kyautatawa ne kanu qalilan min al-layli ma yahjurun sun kasance kadan ne suke yin bacci a cikin dare wabil ashari kuma a ƙarshen dare hum yastaghfirun su suna masu neman gafara wa fi amwalihim kuma a cikin dukiyoyin su haqqun akwai wani haƙƙi da suke bayarwa lissaili ga mai tambaya wal mahrum da wanda yayi shiru bai tambaya ba wa fil ardi ayatun lil muqinin kuma a cikin ƙasa akwai wayansu ayoyi ga masu sakankancewa Allah subhanahu wataala ya ambaci alqur'ani bashiran wa nadhira alqur'ani mai bishara ne mai gargadi ne kuma manzo alaihi salatu wasalam mai bishara ne mai gargadi ne bayan Allah yayi bayanin yan wuta da halayyarsu da abin da ya sabbaba musu shiga wuta to kuma Allah sai ya ambaci wani sinifin kuma sai aka soma fadin dalilin da yasa suka sami rahama sai Allah ya ce innal muttaqina lallai masu bin Allah da takwa na faɗa mana kalmar takwa wannan Allah yana yawan maimaitata saboda muhimmancin ta wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah yayi wasiya ga wanda aka ba su littafi kafin ku da ma ku cewa ku ji tsoron Allah subhanahu wataala in aka tambaye ka meye takwa kawai in ka ce aikata umarnin Allah da kuma ne santan hanahanin Allah shikenan wannan shine takwa tare da cewa malamai sun ce eh kowanne din kuma da kaidi shi yasa Talib ibn Ali aka tambaye shi mahiyyat takwa sai yace an ta'amala bi nurin min Allah a an ta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah domin ta'arifin farko da wasu malamai suka yi suka ce aikata umarni da kuma nisanta sabo to akwai wanda zai ta aikata umarnin da jahilci haka kawai shirmin sa yake yi kuma irin wayannan ma aktharahum waye kai yawan irin wayannan mutun ya ta dirkaniya kun ba kai suka yi masa yara ba saboda yafi ka shekaru haka ne ko ba haka bane yanzu akwai wanda har yanzu in yana sallah alhamdulillah yake cewa gairil magrubi alim wala ralida wannan hausa ce ba qur'ani bane to wani yanzu yayi shekara 60 wallahi haka yake in ka so kai masa gyara ce tun ka aifin a haife ka haka yake saboda kake nan shi yanzu bai karbi gyara ba to kaga duk da cewa zaka ce gashi yanzu yana abubuwa da sunan addini to amma kuma kash da ka yake yi akwai wanda in ka tambaye shi musulmi ne kace mashi sallah asuba raka'a nawa ne sai ce mahudu ce ya hada da raka'a ta fajr ya rabki yace duk asuba ce ko in kace sallah isha nawa sai ce bakwai ce ya rabki ma da shafa'i da wutar shi haka yake yi to yanzu wannan ai kaga kwaba yake yi kuma kwaban ma ta yi ruwa Allah ya shirya to shi yasa yake cewa an ta'amala bi ta'atillah ka aikata biyayya ga Allah ala nurin min Allah a bisa wani haske daga Allah ma'ana da ilimi ba da zahirci ba kuma tarju sawaballah ya zama ladar Allah kake nema ba kawai ai mun riga mun saba ba yawa kai ka san akwai wanda sallah ai shi ya riga ya saba azumi ya riga ya saba ni in ma ban yi bala duk sai in ji ba dadi fa'ala fa'ala da Allah yake nema ba kawai shi yanzu abin ya riga ya saba kawai a tabo yake Allah yake yi shi yasa manzon Allah yace man qama ramadana imanan wahtisaban man sama ramadana imanan wahtisaban kaga mutun yana mai imanin abinda aka faɗa na lada kuma domin neman ladan to shi yasa maganar Talib ibn Ali yace an ta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah shima ala nurin min Allah takhafu iqaballah malamai suka ce yanzu barin sabo mutane biyu sai suka bar sabo wani baya saban Allah saboda dama bai yi masa ba shi ko ba zulubi dama shi wannan abun bai yi masa ba bai sha'awarsa shi kuma wani inda shari'a ba ta hana ba to da zai dan dana to amma tunda shari'a ta hana ba zai yi ba to shi wannan ma Allah zai bashi lada ladan tsoron Allah ne ya tokare shi bai aikata ba shi kuma wancan duk da ba za a rubuta masa zunubi ba amma ba lada ba lada domin yadda ka san aikata lada wa ma'ana aikata da'a yana da lada to shi ma barin sabo yana da lada amma ya zamo kabir shi saboda jin tsoron Allah waliman khafa maqama rabbihi jannata to kenan kaga nan ma ya zama dole zama ala nurin min Allah yanzu akwai wanda zaka ga yana hana wasu ƴaƴansa abinda ba daidai ba amma maimakon yace Allah ne ya hana sai ce mu fa familyin wannan gidan ba a san mu da haka ba mu ƴan gida kaza wannan ba al'adar mu bace ma'ana saboda kuna ƴan gida kaza kuka bari ba dan tsoron Allah ba Allah ya shirya to Allah subhanahu wataala sai ce innal muttaqin lallai wanda suke jin tsoron Allah suna bin Allah da takawa suna aikata biyayya ga Allah da ilimi kuma domin neman ladan Allah suna lisantar sabon Allah ba wai dan ba sa sha'awar sa ba a'a saboda jin tsoron Allah kuma da ilimi suke lisantar wannan sabo sune almuttaqun to su masu wannan sifa fi jannatin a cikin wayansu aljannatai aka kawo abin da siga ta nakira ma'ana wayansu aljannatai ne na musamman me yasa aka kira aljanna da suna aljanna saboda yanda itatuwa ko bishiyoyi suka lullube ta masu kyawun gani masu dadin kanshi masu kyakkyawan yanayi duk inda aljanna take to Allah subhanahu wataala ya lullube ta da abin da ido yake so ya gani kuma hanci ya ji karshen sa shi yasa aka abin da sigar nakira Allahu akbar ya zo a wani hadisi talakan dan aljanna wanda babu kasa da shi shine aljannar sakamannin ki goman duniyar nan da muke ciki kaman kace wanda yafi kowa talauci a garin nan a ce gidansa kwata ne kasa akwai wanda filin gidansa kwata ne daki daban daki sai dan filin tsaka gida ko falo ba to kaga wannan shine karshe a wajen rashin yarwar gida to wanda yafi kowa talauci a aljanna in akwai talaka to shine wanda aljanna saka min ninki goma duniyar nan kai yanzu dan Allah ko a ce a iya fadin masallacin nan Allah gafarta mana aka ce an yi maka abubuwa ga yan furanni kana gani yan shukoki ga yan tsuntsaye suna kuka mai dadi kana ji ai kaga sai godiya ko to balla tana a ce kaman garin dutse gaba ɗaya Allah gafarta mana to balla tana a ce kaman jigawa gaba ɗaya Allah gafarta mana to balla tana a ce kaman Najeriya gaba ki Allah gafarta mana ai kaga dadin ba karam bane ba Allah ka datar da mu to Allah ya ce fi jannatin a cikin wayansu aljannatai me yasa aka ambaci na kira domin fiha ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kuma sai aka ce wa uyun da kuma idanuwar ruwa dan adam yana so ya zo ya ga shuke shuke ya ga ruwa yana tabulbulowa wani yana sama wani yana kasa wani yana yinnan wani yana yinnan dan adam yana son wannan kaji iska mai dadi tana ta kaduwa wajenka to sai Allah ya ce masu jin tsoron Allah masu takawa suna cikin wannan kyakkyawan yanayi akhidina ma atahum rabbuhum kuma suna masu karban abinda ubangijin su ya ba su wasu malamai suka ce to ba da zabi sai dai mu tsaya ashe shi malam Nuhu da yake tambihi baya kusa shine dama yake sanar da ni yanzu kun ga ko filin tambayar ba dai mai masallaci ya ce babu to abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din akwai ya ga ciyaman Alhaji Isa Ahmad Duniya ba hutu baiwar Allah ma'abuciyar Alkur'ani wanda gaskiya yadda tarihin take tarihi ne mai kyau a cikin mata irin su ba su da yawa wacce za a ce ta ɗauki lazimin Alkur'ani kullum hizifi goma goma a cikin alarmomin ma kaɗan ne suke nizimta hizifi goma goma kullum ballantana wanda za ka ce mu a cikin mata to Allah ya mata rasuwa yau kwana shida to ana roƙon addu'a ga wannan baiwar Allah Allah ya gafarta mata ji yadda ta yi Allah subhanahu wataala ya sa ya zamo kafara gare ta Allah ya sa alqur'ani ya cece ta Allah ya fi laifukanta Allah ya fi laifukanta kuma Allah ya baiwa iyayenta hakurin rashin ta sauran musulmi da suka rasu Allah ka san su muna roƙonka ka gafarta musu ka yafe laifukansu kuma ka sa aljanna ce muku musu mu da muke raye Allah subhanahu wataala ka sa albarka a rayuwarmu ka ƙara mana lafiya ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu ya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yaye mana kowace irin damuwa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisantar sa ya Allah ka yaye mana matsalolin kasan mu shugabannin mu Allah ka yi riko da hannayensu inda suke daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suke kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa ka azurta su da mashawarta na kwarai ka ba su ikon sauke nauyi da rikon amana da yin adalci a wajen yan kasa gabaki daya Ya Allah ka taimaki yan uwan Falastinawa ka yaye musu zaluncin da ake musu ka ba su kyakkyawan yanayi ka ba su nasara akan magautansu Ya Allah kasashen da suke cutar da wannan bayi naka ba su bi karfin ka ba Allah ka dora musu musibin da zaka shagaltar da su da wannan musibu daga barin cutar da bayin ka Allah ka daidaita su ka tarwatsa su in kuma za su gane Allah ka ganar da su Allah kai mana kyakkyawan karshe Allah kai mana kyakkyawan karshe Allah kai mana kyakkyawan karshe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين